Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Laraba da ta gabata ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka gudanar da wani zaman sauraron bahasi wanda ya mai da hankali kan abin da suka kira taɓarɓarewar tsarin mulkin demokradiyya da ake gani a wasu sassan ƙasashen da ke kudu da hamadar Sahara a nahiyar Afirka. Abin da suka ce yana tasiri akan tattalin arzikin yankin da fannin ilimi da na lafiya. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. Ƙasashe da dama a kudu da hamadar Sahara na janye jikinsu daga turbar demokradiyya. A cewar Karen Bass, shugabar wani ƙaramin kwamitin da ke kula da sha'anin nahiyar Afirka, fannin kiwon lafiya da kuma 'yancin bil'adama a duniya a majalisar wakilan Amurkan. Ta ce daga cikin alamomin da ke nuna hakan akwai rashin gudanar da sahihin zaɓe, take 'yancin faɗin albarkacin baki, rufe bakin 'yan adawa idan suka tashi kalubalantar gwamnati da kuma kurkucewar tsarin doka. Yayin wannan zama da aka yi a ranar Laraba, 'yan majalisar wakilan Bass ta ƙara da cewa babban abin damuwa shine yadda shugabanni a nahiyar suke sauya dokokin ƙasashensu da 'yancin faɗin albarkacin baki don su zauna akan karagar mulki. Ta ce babban abin damuwa shine abin da ke faruwa a Tanzania, wacce na taɓa tada batun a zauren majalisa, inda shugabannin ƙasa suke take haƙƙoƙin 'yan adawa da 'yancin faɗin albarkacin baki duddan su ci gaba da yin mulki. Haka zalika abin da ke faruwa kenan a Cote d'Ivoire, inda hukumomin ƙasar suke kaucewa tsarin demokradiyya suna dasa akasin hakan. Ita dai ƙasar ta Cote d'Ivoire ta fuskanci tashe-tashen hankula a watan da ya gabata, inda har aka samu asarar rayuka tun bayan da shugaba mai ci Alassane Ouattara mai shekara 78 ya karya alƙawarin da ya yi na cewa ba zai nemi tazarce ba bayan ya kammala wa'adinsa. Shi dai Ouattara ya yi amai ya lashe ne, inda ya amincewa jam'iyyarsa cewa zai tsaya takara bayan da mutumin da ya zaɓa domin ya mai gurbinsa ya rasu a watan Yulin wannan shekara. To haka zalika su ma ƙwararru da suka halarci zaman jin bahasin a majalisar dokokin Amurkan suka bayyana yadda turakun tsarin demokradiyya ke rugujewa a wasu sassan nahiyar ta Afirka. Christopher Fominyo, jami'a a cibiyar nazarin mulkin demokradiyya da harkokin ƙasa da ƙasa, ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurkan cewa nahiyar ta tashi daga matakin nahiya mai ƙasashe biyu da ake musu kallon masu walwala a shekarar 1989 zuwa kashi biyu cikin kashi ukun ƙasashen da ake musu kallon suna da walwala ko kuma 'yar walwala shekara 20 bayan hakan. Amma ya ce abin takaici ne idan aka duba za a ga cewa an samu tawaya a wannan ci gaban da aka samu.
Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region,
ya ce musamman a yankin yammacin Afirka an ga koma baya sosai. An yi juyin mulki a Mali, an samu takaddama da shugabannin ƙasashen Guinea da Cote d'Ivoire. Idan ka duba tsakiyar nahiyar kuma zaka ga ana fama da shugabanni masu mulkin kama karya, inda ake da shugabanni uku da suka fi daɗewa akan karagar mulki a duniya. A cewar Fominyo, daga cikin shugabannin ƙasashen Afirka da suka fi daɗewa akan karagar mulki akwai na Equatorial Guinea da ya shekara 41, sai Kamaru mai shekara 58 da kuma Congo Brazzaville mai kusan shekara 40. A cewar John Temin, director a wata ƙungiyar samar da 'yancin walwala a Afirka na Freedom House, mutane kalilan ne suke moran mulkin demokradiyya a nahiyar ta Afirka, inda kashi 9 kacal suke cin gajiyarsa a ƙasashen da ke yankin kudu da hamadar Sahara. Wani bincike da ƙungiyar ta gudanar a baya-bayan nan kan 'yancin walwala a duniya ya gano cewa daga cikin ƙasashe 12 da ake samun tawayar irin wannan 'yanci, 7 daga cikin su daga yankin kudu da hamadar Sahara suke. Ya ce jama'a na fama da matsalolin da ke mayar da Afirka baya. Akan far musu idan suka fito suka yi zanga-zangar lumana don nuna adawa da gwamnati, kamar yadda ake gani a Guinea da Kamaru. Jama'a kuma kan shiga yanayi na wuya idan aka katse hanyoyin yanar gizo, kamar yadda ake gani a Ethiopia da Chadi. Akan kuma tsaurarawa ƙungiyoyin fararen hula kan ayyukan da suke gudanarwa, kamar yadda ake gani a Tanzania da Burundi. Sannan ana yawa 'yan jarida barazana tare da tsare su, kamar yadda ake gani a Nigeria da Zimbabwe, a cewar Temin. Sai dai Dorina Bieko ta cibiyar da ke ƙididdiga kan harkokin tsaro, wacce ita ma ta bada bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurkan, akwai alamu na nasarori idan aka duba fannin zabe.
Kenyan civil society has pioneered election electronic.
Kace kungiyoyin fararen kula a Kenya sun fito da wata dabara wacce za ta ba mutane daman nutsar kurakuran da aka tafka da cin zarafin jama'a, kuma tsarin ya karbu domin har wasu kasashe ma sun kwaikwaya a nahiyar. Sannan akwai wasu hanyoyi da aka samar na isar da sakonni zuwa wasu wurare, kuma ana daukan matakan magance matsalolin da kan tada hankula. Sannan akwai tsarin bibiyar sakamakon zabe ta yadda za a rika tabbatar da sai hancin wanda jami'ai suke fitarwa. Dorina ta kuma ambato wasu ci gaban da aka samu a kasashe irin su Ghana, Senegal, Mauritius, Botswana da kuma Afirka ta Kudu, duk a zaman da aka yi a Majalisar Dokokin Amurkan don jin bahasin makomar tsarin demokuraɗiyya a nahiyar ta Afirka. Masu saurare, da kuma aka nemi kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka a wannan jikon, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryama Diallo da Julie Letus Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.